DW taɓa kalashi.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa cikin shirin taɓa kalashi na gidan rediyo DW Hausa da ke Bonn a tarayyar Jamus. Shirin na yau dai da ni Muhammad Bello na shirya kuma zan gabatar. Zai dubi ne kan al'adar nan ta masquerade da ta kafu sosai a musamman yankin kudu maso gabashin Najeriya, wato yankin da kabilar Ibo take.
Obodo were olu mramu, obodo balakariga. Ya deri obe, obodo balakariga.
Kode ke da al'adar ta masquerade da ta samo asali tun karni na 15 da ta goma shi sosai a yankunan kudu maso yammacin Najeriya da ma jihar Benue da Kogi da ke arewacin kasar. Amma dai shirin na yau zai tattara hankali ne kacokan kan yadda al'adar ta masquerade take a tsakankanin kabilar Ibo. Duk da cewa dai akwai al'adu masu dan dama da kabilar ta Ibo ta damfar da su, sai dai kuma an tabbatar al'adun masquerade da Yam Festival sun fi samun gindin zama a tsakankanin kabilar ta Ibo. Wani likita da ke yankin na Ibo, Okoli Samson, a yayin halartar wani biki na masquerade din cewa yi.
This is a cultural show which is part and parcel of our identity.
Ya ce bikin na masquerade ya shiga sosai cikin al'adarmu, kuma duk al'umar da bata da al'ada to bata da asali. Jama'a na kusa da na nesa kan halarci bikin na masquerade.
Kamannin na masquerade dai, inda jama'ar ta Ibo ke da tunanin cewar siffofin mutane ne da ake gani cikin wasu irin jibgin kaya masu ado-ado da kallemi-kallemi da makale-makalen ciyayi ko kyallaye, wanda kuma ko kai wane ne ba za ka taɓa ganin fuskokinsu ba, na da jibi da mutanen ɓoye da kuma sautari aka yi musu shaidar yin tone-tonen asirin mutane marasa ɗa'a a gurin, watakil rashin ɗa'ar neman matan mutane ko kuma yin silar kashe wani ta hanyar sa masa guba da dai ire-iren hakan, tare da tartibin tunanin cewar dodon masquerade din zai tona asirinsu a cikin bainar jama'a da suka taru kallon wasannin na masquerade. Martin Okoye wani matashi ne a yankin.
I think it's a good celebration and so far as I've seen and learned is always educating.
Yace wasan na masquerade na da nishadi sosai, kuma yana ƙara mana sanin al'adunmu. Sai dai kuma batun yadda wasan ke zamowa cike da tashin hankali, ina ganin wasu ne ke sa san zuciyarsu domin cin wasu muradai na gashin kansu.
You just have to know it's personal.
Wasan dodon masquerade din dai na da bambanci tsakanin sassan yankunan al'ummomin yankin na Ibo, kuma ya kai kala 10, sannan kowannensu na da iya ƙarfinsa a duniyar mutanen ɓoye ko dodanni, wanda kuma al'ummar yankin suka yi yaƙini da hakan. A cikin jerin dai wasannin dodon masquerade din akwai irin su ijele masquerade, akwai izaga, akwai ulaga da agaba, sai ekpe da igarida da pampanku da dai sauransu. Wani ace Opaga dan jihar Ebonyi ne a yankin.
The masquerade is seasonal. There is a masquerade that has one season, there is a masquerade that has the other. But the issue of a masquerade is already going into it because it is being bastardized currently.
Yace wasan dodannin masquerade na gudana ne lokaci zuwa lokaci, kuma yanzu ma an riga an bata shi sakamakon shigar da wasu akidu na ƴan kungiyoyin asiri, inda mutumin da ke cikin wasan na masquerade zai yi amfani da shi ya ci zarafin wasu. Kuma a ce ya nemi wata yarinya ta ƙi shi, yakan yi amfani da shigar ta masquerade ya ci zarafinta saboda kawai ba a ganin fuskarsa. Don haka zan iya cewar halayyar 'yan zamani ta gurɓata wannan al'ada.
The masquerade tradition already been washed away by the new generation, by the antecedents of the new generation.
Anyị bụ ndị egwu Sunday mara kara mosa ironeze.
Pampanku masquerade dai shine wanda kan bada tsoro ga mutane, kuma yawancin matasa sun fi shigarsa a matsayin masquerade, inda ma akan daura igiya kugun shi pampanku din dan yi masa tarnaƙin afkawa jama'a, domin mai fusata ne matuƙa. Akwai ina dai aka hangi dodon na masquerade, ba wai ma sai a taro ba. Al'adar ta Ibo shine akwai buƙatar girmama shi, don haka ana hangen sa dole ne a zakuɗa a bashi guri ya wuce. Ba haka ba kuwa, da zarar mutum ya yi taurin kan tunkararsa, to ana tunanin wani bakin garuri ka iya zai kiwo mutum, musamman ma wasu lokutan dodon na masquerade ka iya zani mutum da bulalar da yake rike. Yanayin kuma da yanzu a wannan karnin ke jallin da wasu mutane kan yi fito na fito da dodannin na masquerade ta yadda za ma ta iya kaiwa ga jikkata jama'a kuma salwanta rayuka, kamar dai yadda ta afko a baya-bayan nan a birnin Enugu da ma garin Nsukka a jihar ta Enugu. Ga dai waɗanda suka afu da wannan al'ada a cikin ƙabilar ta Ibo, sai ka ga sau tari sukan ƙoƙarin halartar bikin na dodannin na masquerade, inda kuma suke ɗauke da saƙon faɗi kan bikin. Kuma wani dattijo Osita Chuku a guntaren bikin ya ce,
wannan biki na masquerade akan gudanar da shi ne duk shekara, da zaka gado dannin na masquerade na ta dadowa daga garuruwan al'umomi daban-daban, kuma a kowanne akan yi addu'o'in samun albarka kafin ƙarshen shekara. Ana kuma roƙon mai duka da ya ba mu arziki ya dauke rashi.
Wani kenan da ke busa ƙahon share fagen addu'ar gamayyar jama'ar da suka taru a bikin na masquerade, kuma ƙahon na tattare ne da mutanen ɓoye, inda kuma ake da tunanin mutanen ɓoyen na sosai da ba a iya gani na yin jerin gwanon halartar gurin taron na dodon masquerade ɗin, wadda kuma ake da yaƙinin cewar suna fitowa ne daga cikin ƙasa. Wata Kalista Amadu bayyana ra'ayinta ta akan al'adar tasu ta Ibo.
Always attached with a celebration or a festive period. And I'm Igbo, I'm from Enugu State.
Kalista Madu kenan, yar asalin jihar Enugu, ke cewa bikin na masquerade kan zo ne kusan duk ƙarshen shekara, musamman in ana biki kan wani al'amari, kuma tashe-tashen hankula da farma jama'a da ake yi yanzu a cikin harkar ta masquerade abu ne da ke neman ɓata harkar. Kuma riko da addinin Krista ya sa ba na ma son bikin na masquerade, kuma ba na ma matsar su.
Masquerade being violent, I don't know, I for one, maybe due to the kind of religion I practice, I don't really like masquerades. I don't go close to them.
Ba da bayan dai kayatattun bukukuwa da taron na dodon masquerade ke samarwa, akwai kuma dama da jama'ar ke samu ta ƙara bayyana mubaya'arsu ga shugabanninsu, musamman ma na gargajiya, sannan ga waƙe-waƙe da raye-raye da za su dinga amo a gurin. Durannin dai masquerade kan fito a siffa ta firgitarwa, bisa la'akari da gamje-gamjen kayayyakin da ke jikinsu da kan kama daga sama har ƙasa. Wasu lokutan kuwa za ka gamsu gamje-gamjen ne, amma kuma cikin yanayi na ƙayatarwa, ta yadda duk masu kallonsu za su yi sha'awarsu. Sigar waɗannan dodanni dai na masquerade kan zamo siga ta shirin tunkarar yaƙi, ko siga ta tsofaffi, ko kuma siga ta ƙawa. Al'adar dai alƙalma sun nunar tuni ta sami gindin zama a wasu ƙasashen duniya na yamma, musamman wasu sassan Turai da Amurka, sakamakon bayi da aka yi safararsu daga nahiyar Afirka, musamman ma daga Najeriya ta kudu da ke da al'adar, inda bayan wasunsu sun samu 'yancinsu suka tuna da al'adunsu na asali kuma suke nuna su a aikace.
Mamu Malaysia, hey! Ofotrogo,
omim,
mamu manye weke, o manu, amukobolo, ishalambano.
Dumnogu,
zaye, oh, tiputa mamu gotie, kopia, gekiri kafananya.
Ebruka mukwe mamu, ujatu lagi.
To jama'a, anani, wannan shiri na tabaka lashi na wannan lokaci zai daga aya. Sai kuma wani lokaci irin wannan in Allahu ya saki haɗa mu. Kuma madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu cikin shirin. Ni Muhammad Bello, wakilin sashen Hausa na DW, nake cewa mu kasance lafiya.